إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متن أصبر غوما غوتن جماد الآخرة هجر منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دائرة لريه دا أربعين دبيو وان دي داتي للساف عشرين دا أكو غوتن جنوالي شكرا ملادية تلبو بيو دا عشرين دا لا وان ينشيني كسدنا حمسن دا لا شكين جرين جير كسوسوان كراتل تافن زاد المعادي في هذه خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وأن أكفسني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتافن زاد المعاد موسوء لإنتانه من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوميد روانك لإنتانه لتاريه لتفركي لتار الرعيور مائكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يسنى جنجنا مع ابن القيم أكوانا أيكي مسمم لراد الشيوى ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya a kasar Makka inda yaje aikin haji nesa da iyalan shi nesa da sauran kayan aikin shi Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna ta bibiyan Ibn Qayyim al-Jawziya inda yake mana tarihin yaqiyakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aida ya sauke lamba yake tattauna mana game da hadithatul ifk wato tarihin abin da ya faru na kazafi wanda munafikai suka hada ainihin wato munafirci irin nasu suka yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri da kazafi wanda Allah subhanahu wataala ya sauka da alqur'ani ya wanke ta kuma ya tona asirin gare su Allah ubangiji ya samu dace to bayan da muka ji wannan kissa sai kuma muka dauko wato wasu fa'idoji wanda malamai suka fada game da wannan kissa ta ifki a inda muke kokarin mu karanta akalla fa'ida guda 100 da suka shafi wannan ainihin wato hadisa mun kwana akan lambar wato lambar fa'ida ta 64 wanda zamu tashi kenan okay lambar fa'ida ta 65 zamu tashi akan fa'ida ta 66 inda malai yake cewa as-sabru miftahul faraj haquli mabudi ne na samun mafita akan duk wani rudani ko tashin hankali ko fitina ko damuwa to hakuri baya baci kamar yadda Bahaushe yake cewa sai na gaba malai yake cewa al-isti'anatu billahi inda hululil masa'il neman taimakon Allah a duk sanda ake cikin wata musiba ta auku to a koma zuwa ga Allah shine fadin mai magana a cikin riwayar cewa wallahu musta'an kamar yadda muka ce sai kuma na gaba wato na 68 ihsanu dhanni billahi yanda wato Aisha take kyautata zato ga Allah muhimmancin kyautata wa Allah zato na muka samu wannan a cikin fadin Aisha radiyallahu anha take cewa a'lamu anni bari'atun wa anna Allah mubarri'i tace lallai na sanni tsarkakakkiya ce na barranta daga wannan laifi da ake tuhuma na da shi kuma na san cewa Allah subhanahu wataala zai bayyana barrantuwa ta ga wannan laifi na gaba wato na 69 man ahsana dhanna kana inda Allah kana Allah inda husni dhanni wanda duk ya kyautata zato ga Allah zai tarar da Allah a cikin wannan yanayi na kyautata zato bai samu Allah ne taimake shi a wannan kyakkyawan zato da take cewa fa wallahi ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisahu wala kharaja min ahli albayti ahadun hatta anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aisha take cewa na radi da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wurin da yake zauna ba kuma babu wanda ya fita ma daga wannan daki da ake tattaunawa har faci sai da Allah subhanahu wataala ya aika da wahayi ga manzansa sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa al'amarin da yake faruwa na 90 ru'yan anbiya'i haqqun wa wahyi. Wannan kisa tana tabbatar mana da cewa mafarki na annabawa gaskiya ne kuma wahayi ne daga Allah. Saboda Aisha tana cewa kuntu arju an yara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil nawmi ru'ya yubarriquni Allahu biha. Na kasance ina fatar a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ne a mafarki, Allah ya gwada mushi a mafarki cewa ban yi wannan laifi ba, abinda nake ta tsammani kenan. Wato tana tawali kamar yadda zamu ji a gaba ta gaba, bata dauka cewa al'amarinta ya kai a ce sai an yi wahayi akan ta ba. Shine fadin sa min muhimmatil adabi, daga cikin ladabba masu muhimmanci izdira'ul insani li nafsihi wa hadmihi, da mutum ya dauki kanshi ba a bakin komai ba kuma ya maida kanshi kasa. Kada mutum ya dauki kanshi a matsayin wata tsiya ko wani abu wanda yake mai muhimmanci. Mutum ya zama yana da tawadu da kankantar da sha'anin kansa, da tace wala sha'ani kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allahu azza wa jalla fiyya bi amrin yutla, tace al'amari na a wuri na bai kai a ce ban zata cewa al'amarin ya kai a ce Allah ne da kanshi zai magana ya aiko da wahayi wanda za a dinga karantawa a al'amari na ba. Wa man izdara nafsahu kana inda Allah fawqa dhalika, wanda duk ya maida kanshi ba komai ba, ya kankanda kai sai ya zama al'amarin shi a wurin Allah sai ya wuce inda ya dauka. Wa man ibtuliya billah ujbi, wanda ku aka jarabce shi da girman kai da ganin kanshi ya burge shi, kana wadi'an haqira, shi kuma sai ya zama bai da wani daraja kuma ya zama kaskantacce. Wa min durani Bakr ibn Abdullah al-Muzani, daga cikin maganganu da aka samu daga babban malami cikin tabi'ai Bakr ibn Abdullah al-Muzani, wanda rasuwarsa shekara ta 108 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tabi'i ne daga cikin malamai thiqat, kuma yana daga cikin waɗanda ya tabbata cewa mujabud da'awa ne, ana amsan addu'a su da su. Shine yake fadi rahimahullahu qawluhu yawm arafa, an je aikin hajira nan arafa, sai yake fada yake cewa laula ana fihim la qultu qad ghafara Allahu lahum, yace da ba danna cikin wannan taron ba sai in ce Allah ya gafarta musu, ma'ana saboda rashin dokar kanshi a bakin komai, yana gani idan kaman ya zartar da cewa an gafarta wa mutane har da shi, to kaman shi bai kai ya cancanci a mai wannan gafara ba saboda kaskantar da kanshi. Gaba ta gaba ta 72, tabshirul muslimi, halascin yiwa musulmi bishara idan wani abun alkhairi ya faru da shi, ka san abun kafin ya sani sai ka gaya mushi, kuma cikin farin ciki da bishara da nuna cewa alhamdulillahi an samu abin da ake nema. Abshiri ya Aisha, da Annabi ya ce mata albushirinki ya ke Aisha, to wannan babu laifi a yi ma musulmi albushir akan wani abu na alkhairi da ya same shi, ka riga shi sanin abin da ya faru. Anna dahika mubahun idha wujida ma yaqtadihi, wannan kisa tana nuna mana cewa yin dariya ya halasta idan akwai dalilin da yasa a yi dariya, gwargwadon hali, gwargwadon bukata, babu laifi dan mumini ya yi dariya, bai nuna cewa ya manta lahira ko yana biye wa duniya ko bai san ciwon kanshi ba. Zai zama da matsala ne idan dariyar ta yi yawa, ko kuma akan abin da bai kai ya kawo ba yake dariya, ko kuma ya fara dariya sai ya ta tsalle yana buga kafa wani hayye hawaye, to wannan shine zai zama cewa akwai matsala kenan, akwai manta abin da yake yi a duniya. Sai gaba ta gaba ta 74, isnadun ni'mati wal khairi wal fadli ila Allah, danganta duk wata ni'ima da duk wata falala da duk wani alkhairi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da Aisha take cewa huwa alladhi anzala bara'ati, Allah shi ya saukar da wato tseratar da ni da wanki. Gaba ta gaba ta 75, idlalul mar'ati ala zawjiha wa abawaiha, halaccin mace ta yi wa mijinta da iyayenta ta yi musu yanga. Aisha ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanga da tace ba za ta gode mishi ba da shi da iyayen, saboda ba su suke mata wannan falala ba, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari.
sai gaba ta gaba anna sababan nuzuli kad yakunu hadisatan kamal amru huna sababan saukar aya na iya zama wani abu ne da ya faru sannan sai Allah ya saukar da ayan kamar da ya faru anan kamar da kuma yake da misalai da yawa a cikin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan gaba ta gaba ta 77 inna ma'al usri yusra lalle duk tsanani to akwai sauki a bayan shi wa ma ashiddati faraha duk wata shidda duk wani wato kunci akwai faraja akwai wato sanyi a bayan sa akwai samun mafita wa min al karbi karbi yaj'alu Allahu makhraja kuma daga kunci da bakin ciki Allah yake kawo mafita daga cikin bakin ciki gaba ta gaba al mu'minu musabun mubtala lalle mu'mini to Allah yana jarabtar shi Allah yana ainihin wato sanya shi cikin jarabawa da ibtilai mu'mini ya san haka din rayuwar shi cike take da jarabawa gaba ta gaba wannan kisa tana nuna mana khatarul shai'at hadarin da ke cikin yada jita-jita magana da baka da tabbas baka san asalin ta ba ka je ka dinga yada ta wannan yana da hadari kwarai da gaske domin duk abin da ya faru ya biyo bayan yada waɗannan shubuhat wato yada jita-jita ne gaba ta gaba ta 80 khata'u tiqadi ba'dun nas kuskuren da ke cikin abinda wasu mutane suke kudircewa na cewa annahu ma min sha'i'atin illa wa fiha nisbatun min as-sihha cewa duk wata jita-jita duk wani rumo da kaji to akwai wani percentage na gaskiya har ana cewa ma no smoke without fire babu wai babu haƙin da ke tashi in babu wuta fa hadithul ifki ifkun kulluha min alifiha ila ya'iha kaga wannan kisa ita ƙarya ce a gwaranta A to Z din ta ƙarya ne babu wani nasibi na gaskiya a cikin ta to abinda muke kudurcewa in ka ji magana dole akwai wani nasibi na gaskiya sai dai an ƙara ko an jirkita ko an canza to ba zo da ne zama gaskiya a koda yaushe ba akwai labarai da dama da zaka ji su wanda ga baki ɗayan su ƙarya ne babu wani rabo ko wani percentage na gaskiya a cikin su كريم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم wannan kisa tana gwada mana karamci dake cikin halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa qad salla salatal janazati ala ibn sadul yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallat janaiza wa wannan mutun dan sadul wa kaffanahu bi fi thiyabi kuma ya mushi likafani ya tufar shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama wa huwa alladhi tawalla kibara hadithul ifki wanda kuma shine ya dauki dawainiyar shine jagaba shine shugaban yada wannan ƙarya da wannan zuki ta bari amma da ya rasu dan shi mutumin kirki ne ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah ya karba mishi yau wannan bawan Allah munafiki sallah sannan kuma ya sanya mishi mayafin shi a jikin shi ya daure mishi duk da Umar yana kokarin hana shi yace ka banni ubangiji na bai hana wannan yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kawaici da karamci da mai da komai ba komai ba kai imagine kai ne limami wani mutum da ya taba yi maka irin wannan laifin ya ma matar ka sharri ya mutu a ce ka mai sallah ba za ka iya da wuya ka iya jure ka mai sallah ko kuma koda ka ba kai bane limami kaga ana mishi sallar gawa wani da ya taba maka irin wannan laifin zai wuya ka ce bari ka zo ka mai sallah ko kuma wani ma koda ko ya bai mai sallama ba zai mai addu'a ba mummunan addu'a zai mishi ne ko shi mai addu'a Allah ya gafarta mai ko labarin kan ya mutu ba za ka yi mishi addu'a ba ce to shikenan ya je tarar da abin da wanda ma ya fara da sauki kenan ko to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kawaici yana da karamci kuma shi fata yake kowa ya tsira gaba ta gaba akarul waraki salamati min az-zayyif tasirin taka tsantsan ka zama mai iya bakinka mai wato mara saurin hukunci wanda yake bin abubuwa a sannu a sannu wannan yana da tasiri wajen ka tsira daga tabewa ko zaliya fa zainabu asamaha Allahu bil wara'i kama qalat Aisha radiyallahu anha zainabu irjahash yana da cewa tsakaninta da Aisha akwai irin abin da ke kasancewa tsakanin kishiyoyi amma saboda mace ce mai taka tsantsan wannan takatsantsan ya tsare ta daga fadawa cikin wannan fitina, wanda a bisa tabi'a za a fara tunanin za ta fi kowa zakewa. Kishiyar ta ce abokiyar hamayyata ta samu matsala, to kamar ta samu makami za ta yaƙi ta, kamar sai bata dauki wannan a matsayin wato abinda za ta yi wasa da shi ba, saboda mutuncin Aisha da ke ciki, saboda kuma hanin da shari'a ta yi akan yaɗa irin waɗannan maganganu. Allah ya hana ya yaɗa magana wanda baka san asalinta ba. Makanatu siddiqatu Aisha radiyallahu anha, matsayin Aisha uwar mu'minin, Allah ya ƙara mata yadda a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakfi anna Allah lamma zakara maqalatan nasi fiha sabbaha nafsuhu, ya isa matsayi a cikin al'amarin Aisha ya girmama da Allah ya zo ya bada bayani da yake cewa walaula istami'tumuhu kuntum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtan. Yace me yasa? Allah yace to me ya hana da kuka ji wannan maganar? Kuntum, da sai ku ce ma yakunu lana an natakallama bihadha, bai dace mu dinga faɗan irin wannan magana, muna shaci fadi, muna faɗan muguwar magana mai matsala da haɗari irin wannan. Sai Allah ya cika ayat da cewa subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, hadha buhtanun azim, lalle wannan ƙarya ce babba. To Allah da haka ya cike zancen yau kanshi tasbihi, wannan ƙarya ishe ta falala. Difa'un anil afifina fadafa Allahu an Aisha wa Maryama wa Yusuf alayhi salam wa ajra karamatan ala yadi jarih ar-rahib Jurayjul ar-rahib. Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sunnarsa shine yana difa'i, yana kare mutane da suka kame daga barna, ko badake ko bajima, Allah subhanahu wa ta'ala zai kare su. Da haka muka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake a cikin wannan kisa, sannan ya kare Maryamu alaiha salam wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafatna fihi min ruhina. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare Yusuf alaihi salam, annabin Allah Yusufa Allah ya kare shi ta yadda su da kansu matan suka fito suka bayyana suka ce mu ne muka nahanu ma alimna alayhi min su'in wa innahu ibn salih, tallahi ma alimna alayhi min su'in innahu labina salihin, suka ce wallahi mu muka ja shi ba mu san wani barna game da shi ba, lalle shi ya daga cikin bayi nagartattu. Su da kansu daga ƙarshe suka fito suka bayyana cewa ba shi da laifi. To haka kuma wa ajra karamatan ala yadi Jurayj ar-rahib, haka nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar da karama ta waliyai ta gudana a hannun Jurayj mai bauta din, wanda kissar shi tana cikin hadisi a cikin Bukhari, wanda wato wata karuwa ta yi nufin sai ta fitar da shi, aka haɗa kai da ita don ta fitar da shi, wanda shi kuma Allah ya mishi wannan jarabawa ne sakamakon wani kuskure da ya yi a kan mahaifiyar shi da take kiransa, bai amsa ba, yana cewa ya rab ummi wasalati, ya rab ummi wasalati. Hadisin nan a cikin Riyadus Salihin ko da ƙarke Allah ya jarabce shi da wannan karuwa wadda ta ji wani mai kiwo ya yi lalata da ita ta ɗauki ciki, sai ta yi sharri ta ce Jurayjul, mutanen gari kuma aka yi irin wannan wauta da ake aka taho aka ce a zo a kashe shi kawai, aka zo aka faffasa gidan da yake kwana a ciki, ya sau amashi aka daddake shi, daga baya aka ba shi dama ya yi magana, shi ne sai Allah ya gudanar da karama. Karama ita ce da ya ce ku bari na yi sallah, ya yi sallah raka'a biyu, ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ya ce a miƙo mishi jaririn. Ana miƙo mai jaririn, sai ce da shi ya babu man abuka, ya kai ɗan jinjiri wane ne babanka, jinjiri na buɗe baki sai ce fulanu lir rahib, wane ɗin da sori fulanu lir ra'i, wane makiyayin nan da ke can wajen, misali sai zama yana daga cikin yara da suka yi magana a cikin tsumban goyonsu annabi Isa alaihi salam da wannan yaro na kisan ashabul ukhdud da kuma shi wannan da wasu waɗanda ba wannan ba wanda su yi ambace su. To anan sai aka samu wato yaron ya bayyana da bakinsa cewa ba ba jureji ne mahaifinsa ba, wanda hakan kuma sai zama karama. Nan da nan kuma waɗannan masu duka suka dinga mamaki, suna neman gafara da neman ahuwa a gun jureji, suka sake gina mishi masallacin shi, suka nemi su mai da shi wani wato wali wanda za su dinga zuwa suna neman tabarrakinsa. Malamai sun fitar da masail a cikin wannan kissa. Daga cikin masail masu muhimmanci shine cewa da yi man abuka, man abuka wani ne babanka. Suka ce wannan yana nuni zuwa ga ubuwa, tana komawa zuwa ga jini, zuwa ga jini, kamar yadda Allah yake cewa wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum, sai bai ce min azwajikum ba. Allah ya haramta muku auren matan ƴaƴan, wanda irin ƴaƴan alladhina min aslabikum, wanda suke daga cikin tsan ku, ko kamar yadda aka ce yakhruju min bayni sulbi wattara'i, maniyyi yana fita tsakanin ƙashin gadon baya da ainihin wato kirji. To kenan da yana bin maniyyin wanda ya contribute maniyyi aka kira shi kenan, ko da aure ko ba aure dan shi. Kuma gani ya rage a shar'ance, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa, akwai mutumin da ke iya zama da a wata gaba ko a wata mas'ala, amma kuma ba da bane a wata mas'ala, kamar dan da aka yi mula'ana, in aka zo batun gado shi ba da bane ga wannan baban nan shi, kamar yin mula'ana, in aka zo batun biyarin suna shi ba da bane, amma aka zo batu akan maharmiya, akwai aure tsakanin ta misali yar da mijin babanta da suka yi mula'ana akan ta, ba aure. Akwai aure tsakanin yar da dan wannan mijin maman nata da aka yi mula'ana akai, babu aure. To kaga wajen maharmiya ba shi dane dan da aka yi la'ani akan shi dane a wajen maharmiya. To aka da na ainihin kawuwa ko wadda ta je ta yi wani fasikanci, ko da aka mata fyaɗe uban da ya yi wannan lalata, to ɗan shi. Haka Ibn Taymiyyah ya tabbatar shi da Ibn Qayyim a cikin wurare da dama, domin wannan mas'ala ce sha'ika jiddan, akwai rigima sosai a kanta. Amma waɗannan suna daga cikin nusus waɗanda ba sa ɗaukan ta'awili, dole a yadda da su akan cewa haka. Innama za a yi istisna'i mata aure da ta samu irin wannan matsala. To ita annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwaladu lilfirash, da yana bin bakwanci. To alfirash din shine auren ki, kamar yadda kuma ya aikata ga yar gidan ga wannan ya wanda Qudama ibnu Zam'a ya samu wannan matsalar, yayi kwartanci da wata mata ta haihu a bayan mutuwarsa, ko kamar yadda yake a cikin kisa tana cikin Bukhari da Muslim, aka ba dan uwan shi cewa ya tafi da ita. To amma wanda bata da miji, idan haka ya faru da ita, tana ta je ta yi zina har kuma ta haihu, to shin uban da ya yi contributing wannan mani kera yara dan shi ne ko ba dan shi ba? Ita ce iskaliya. To da dan shi ne, in dai sulbin shi ne dan shi, kuma yana da dukkan hukuku da ɗaya yake da shi a wurin uban shi. Abin da ya rage kuma na zunubi, to shi da ya aikata zunubi ya sani, kamar da annabi yake faɗa a cikin hadisin da ke cikin Mujmu' Tabarani, cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walidu zina la yalhaquhu min dhanbi abawayhi shay'un, dan zina zunubin iyayen shi bai riska shi. Yana nan Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin sahiha. A wani hadisin kuma sai annabi yake cewa walad zina sharru thalatha, dan zina to shine matsala ta uku. To nan kuma malamai suka ce bi itibari cewa a al'adance dan zina akan samu matsala da shi, saboda ba zai samu kulawar da ake bukata ba da iyayen da sirkan, ko a ce da kakannin da ƴan uwa da mutanen gari, kowa sai ya tsane shi. To aka tsane shi din nan, wannan sai ba shi dama, shi ma sai ya lalace ba tare da ya yi ma kowa laifi ba, domin da an ba shi zaɓi ba zai daidaita wannan hanyar ba. To wannan mutane daga cikin masaili waɗanda aka tattauna
game da wannan mas'ala ta fadin shi ne ce ya babus man abuka ya babus man abuka wane ne babanka yace fulanun dirra'i wannan mai kiwon nan almuhimu shine wannan karama ta bayyana a hannun Jurayj dan Allah ya barrantar da shi to da ka duk mutumin da ya kiyaye doka Allah to duk sharrin da za a yi mishi Allah subhanahu wataala zai barrantar da shi insha Allah na 85 anna da iffata min sifatin mu'mini lalle ita kamewa daga barin barna wannan na daga cikin siffofin mu'minai fa difa'ullahi anhum dalilul imani daka kare su da Allah yake dalili ne akan cewa mu'mine ne saboda Allah yana cewa inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu lalle Allah yana kare waɗanda suka yi imani da shi Allah ka samu cikin su malaka yace la yumkinu an tazniya zawjatu nabiyyin wannan yana tabbatar mana da cewa ba zai yiwu ba matar annabin Allah ta yi zina ba zai yiwu ba wa amma qaulullahi ta'ala fa khanatahuma game da matar annabi Nuh da Lut alayhi assalam ai bi mukhalafati dinihima sun saba musu sun ha'ince su da kimbin addinin su ba wai sun ha'ince su da yin zina bane wa kanat imra'atun nuhin tasubbu matar Nuh ta kasance matar annabi Nuh ta kasance tana zagin shi tana mishi batanci wa imra'atun lutin tadullu qaumaha ala abiyati ita kuma mata annabi lutu tana gaya wa mutanen garin su masu yin wato masu bin maza ta ba su labarin cewa ai an yi baki sanda mala'ikun nan suka fatilka khiyanatuhuma wannan shine ha'incin da Allah ya ishara wa ma qaulullahi ta'ala ya nuni alayhi salam innahu laysa min ahlika can da Allah ya ba annabi lutu labari da yake cewa innahu laysa min ahlika da yace Allah ka ce zaka tsirtar da ni in nabni min ahli wa inna wa'daka alhaq sai Allah ya mushi bayani cewa shi wannan yaro ba zai tsira ba innahu laysa min ahli to sai wasu ke tsammanin kamar wai dan ba nashi bane ba dan shi bane to ba haka bane abinda Allah yake nufi innahu laysa min ahlika annajina bai daga cikin iyalanka wanda za su tsira ko kuma innahu laysa min ahlika ai innahu laysa min almu'mini baya daga cikin mu'minai wanda Allah ya ce a tsirtar da su sai gaba ta gaba la yuqsimu al-insanu fi adami itiyanil khair kada mutun ya dinga rantsuwa akan abin da ba na alkhairi ba kar mutun ya rantsi zai wani abu na mugunta ko da yaro ne kake ma wone kada ka rantsi akan abin da ba alkhairi bane kar ka rantsi saboda Allah ya ce wala ya'ta li ulul fadli minkum kada mutane masu falala a cikin ku wasa'a da masu wadata su dinga yin rantsuwa Allah ya hana yin rantsuwa akan ayyu utulul qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillahi dinga rantsuwa cewa wallahi ba zai bada abinda ya saba bayarwa ga waɗanda suke talakawa da muhajirai da masu hijira ba kar mutum ya rantsi akan irin wannan aiki maras kyau anna man halafa ala amrin wa kana alkhairu fi ghairihi kaffara an yaminihi wa fa'ala alkhair idan mutum ya rantsi akan wani abu sai daga bayan kuma cewa alkhairi yana cikin sabanin wannan abu abin da yafi dacewa da shi sai ya kafara sai kuma ya zakke ma alkhairi kafara rantsuwa kuma ita ce in tawiya a ciyarwa ga miskinai goma amin go ko tufatar da su in kuma au adlu zalika siyama sai in baka da waɗannan sannan sai ka kai ga azumi guda sai ci gaba da cewa kama arshada ilayhi rabbuna fi kitabihi wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya faɗa da manzon shi a cikin Qur'ani da Allah da manzon shi a cikin hadisi malam yace zulmu zawil qurba ashaddu mabadatan alal mar'i min waqil husamil muhannat lalle da gaske ne kamar da ake cewa wa zulmu zawil qurba ashaddu mabadatan lalle mutane masu kusanci gare ka su cutar da kai to yafi tsanani fiye da a ce na nesa ne cutar da kai tsananin shi ya fi tsananin asara maka al-husam takobi al-muhannat mai kaifi qala abubakar as-siddiq radiyallahu anhu abubakar yake cewa wallahi la unfiqu alayhi shay'an abada ba'da alladhi qala li aisha
abinda yasa sayyidina Abubakar ya ji damuwa game da al'amarin Mislahu saboda cousin din shi ne kuma shi yake kula da shi yake ci da shi sai kuma a ce har da shi za a shiga cikin yiman ɗan shi wannan sharri shi ne sai ya fushi yace na rantsa da Allah ba zan sake mishi wani abun alkhairi ba har abada saboda bayan wannan zance da ya faɗa game da ƴata Aisha me yasa tashi tafi zafi saboda kusancin da suke da shi da sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu malam yace ahamiyatul afwi fi dinina muhimmancin afuwa a cikin addinin mu an cuce ka kai hakuri kuma kai hakuri a lokacin da kake jin zafi innama as-sabru inda sadmatul ula kenan ko misahu kal ammi li Aisha misah yana matsayin babba ne yana matsayin wato uncle ne ga Aisha radiyallahu anha ibnu khalati abiha domin dan da yake ga kanwar mahaifiyar babanta da shi da babanta ƴaƴa ne na wato ƴaƴan mace abnaul khalat law kana al munafiquna ala haqqin aqulu law min babi law kana fihi ma adah yace in ma da a ce abinda munafikai suke faɗa da gaske ne yace ina cewa in da ma a ce ne ta babin wato kwatanci kamar da Allah yake cewa law kana fihi ma alihatan illa Allah la fasadata kaga ai ba zai yi a samu alihatan illa Allah din ba amma Allah ya ambata dan kwatanci dan a gane to haka ma game da wannan labari Allah ya tsare Aisha koda a ce da gaske ne abinda munafikai suke bada labari game da ita lama kana alaihi an ya takallama bi haza to bai kamata misqahu ya shiga cikin wannan harka ba ya kamata ya zama yana bangaren ta ne masu taya ta bakin ciki da jin damuwa amma bai kamata ya shiga cikin masu yawo da magana ba wannan haka yake aikace idan a ce yanzu wata ya gare ka ko abokiyar wasanka ko kanwa ko wata ta kusa da kai ta samu irin wannan matsala bai kamata kai a same ka cikin masu yada abun ba ya kamata a ce wasu ne can abokan hamayya abokan fada abokan gaba ko masu nema su ga bayan ku sannan su ne kamata su yi wannan magana amma kai kuma a ce har da kai a posting har da kai a zama kana sawara kadiyar kaga bai dace ba koda da gaske ne ya kamata ka zama cikin masu damuwa ne kai ma kamar kai ne kake cikin matsalar tsindin da addu'an neman samun mafita to koda haka ne da bai kamata yi magana ba li'annahu li'annaha irdu dan itan mutuncin shi ce fa kaifa wa qad hakama Allahu bi kadhibi to ina kuma ga bayan Allah ya hukunta ƙarya su dama can Allah ya ce ƙarya suke mimma ja'ala Abubakar radiyallahu anhu yusimu bi qat'i hablil ma'ruf alladhi kana yasiluhu bi wanda yannan shi ya jawo sai na Abubakar yace to zai yanke zumuncin zai yanke igiyar kyautata mishi da yake kuma zalika kullihi tare da haka Allah yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah bai ga cewa to eh da gaske kai Abubakar an yi maka rashin mutunci kai ma ba komai kai ma kai rashin mutunci Allah bai barshi akan haka yadda misali ɗan adam muke wannan tunanin a irin tunanin ɗan adam idan ya haka sai a ce ya kyauta maganin shi kenan tunda shi kaza ne in yanzu zaka samu wani yaron ka ko yaron gidanka ya shiga cikin irin wannan matsalar kai ne mai gidan shi ko kai ga mishi aure kake koya mishi sana'a ko yake karkashin ka idan ka rama mishi mugunta da mugunta to duk mutane za su yabe ka ce ka kyauta ai maganin shi kenan ba baya jin magana ba wani karam bare kai shi shiga wannan magana in ka mishi abuwa za a ce kai wawa ne kai ba kai da zuciya a cutar da kai akan wannan sai oyare ma ce ta yaji daga gidanka sai duk abin da aka yi ta kuma amma su wane ya kyale shi to amma shi Allah ba haka yake al'amarin shi ba shi Allah yana da afuwa kuma yana son masu afuwa kuma afuwa falala ce daraja ce da haka Allah yake ce masa sayyidina Abubakar ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum da Allah yake wala ya tari ul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba wal masaki wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah yake wallahu ghafurur rahim kada masu wadata a cikin ku masu falala su dinga rantsuwa da Allah cewa ba za su taimaki makusanta da talakawa da muhajirai ba Allah yake ku ba kwasu ku dinga afuwa falyafu walyafu ku yi afuwa walyasfahu ku kauda kai Allah yake ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku din ba kwa fata Allah ya gafarta muku ne kai da kake cewa wallahi ba za ka yafe ba ko kabarin wani na ce wuta ba za ka yi ba kai dai bukan da kake wa Allah in ce wai dai baka yi zaka yi kana ganin zaka tsira to amma in ka yafi bayin shi sai Allah ya ji daɗi shi ma sai ya yafi maka in ka rungunta wa bayin shi sai Allah ya daɗi sai ya rungunta maka da laifin da aka yi maka da cin mutuncin da aka ma da zalunci kai hatta bashi wanda ka bayar dan ka taimaka idan ka kaga ba za a iya biya ba kamar da Annabi ya ce sai ka rage ka ce to a biya rabi wannan ma falla ce sai Allah ya baka lada idan ka ce to ka yarda a jinkirta ranar biya ta yi ba a samu ba ka ce to ba komai yaushe za ka iya biya wannan ma za ka samu ƙarin falala balantana kuma wanda ya ce ya yafe gaba ɗaya kamar da Allah ya ce shi ne wanda yake cewa mustahabi wanda ya fi wajibi falala da Allah yake cewa idan aka zo wa in kana bu usratin fa nadratun ila maisara to wannan wajibi ne in mutum bai da shi dole a jira shi amma sai Allah ya ce wa anta saddaku da rafu ce kun yafi khairul lakum mustahabi ne yafi wa amma ya kwanta falla to dan haka da abinda aka zalunce ka da wanda aka yi maka ba daidai ba da wanda aka kuntata maka san da kake jin zafin to sai ka tuna girman Allah ka tuna abinda Allah yake so sai ka ce to shikenan na yafi kuma ka yafi dan Allah zaka samu falala da daukaka zaka samu kaunatuwa a zakatan bayin Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ma zai kaunace ka dan wannan shine sunna da Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar akan bayinsa Allah ya ce malai ya ce man afa anin nasi ghafarallahu ta'ala lahu dhanba wanda duk ya yafe wa mutane shi ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mishi zanuban da yake wa Allah gaba ta gaba inqiyadus siddiq wa khudu'uhu li amrillah yadda sayyidina Abubakar yake da jawuwa da bin al'amarin Allah faraja ila mislahin an nafaqata allati kana yunfiqu alayhi wa qala la anziquha minhu abada sayyidina Abubakar aikace ya aiki da wannan aya ya koma ya ci gaba da taimakawa mislahu yace kuma har abada ba zan fasa taimaka mishi ba daidai bane a hadda a baka hakuri akan wani abu a ce da tawon anguwa su haɗu mutanen kirki ko limamai su haɗu su zo su baka hakuri ko su baki hakuri akan wata damuwa ko wani abu ka ce wallahi kai ba za ka iya hakura ba daidai bane a ja maka ayoyi a ja maka hadisi a nuna maka falala hakuri ka ce wallahi ba za ka iya ba wannan ba daidai bane jama'a ba yi daga cikin hali na mutanen kirki kai hakuri din Allah zai baka abin da yake wannan wafa'u aisha radiyallahu anha yadda aisha take da cika alƙawari da sanin darajar mutane qala urwa urwa yake cewa kanat aisha takrahu an yusabba indaha hassan wa taqulu fa innahu qala fa inna abi wa walidahu wa irdi da irdi muhammadin minkum wiqaq akwai riwaya wafa'u yake saboda Hassan ya riga sun da suka shiga wannan matsala Hassan dan Thabit radiyallahu anhu to dan an mishi ainihin wato haji na bulala 80 ta kaza to amma Aisha bata ci gaba da yin mishi gaba da kiyayya sai ta maida abun ba komai ba musamman sai ta tuna alkhairin sa cewa yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waka ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa fa inna abi lalle babana wa walidahu da mahaifin shi kakana wa irdi da mutunci na da irdi muhammadin minkum wiqa kariya ne ga ainihin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafirai mutanen makka quraishawa na 94 alhaqqu ala silatir rahimi bi bazlil mali wannan kissa tana nuna mana muhimmancin sada zumunci ta hanyar dukiya yadda sayyidina Abubakar yake ba da dukiyar shi don sada zumunci 95 shine anna man shakka fi bara'ati hadhihi at-ta'ira an-naqiyya al-mubarra'a fala shakka fi kufri wanda yake shakkar wannan abu da Allah ya faɗa na barrantar da Aisha da tsarkake ta daga dattin zina to babu shakka akan wannan mutumin kafirci yake li'annahu kadzaba al-qur'ana domin yanzu duk wanda ya faɗa haka to qur'ani yake karetawa da haka aka ce da ita da Maryamu alaiha salam wanda diye musu kazafi to shi hukunci hukuncin wanda ya kareta Allah ne sai aka kashe shi domin su Allah ne da kai shi warkar da su ya wanke su kaga wannan shi ne aqidar ɗan Shi'a kuma Rafida waɗanda suke ci gaba da tabbatar da wannan magana suna kin yadda da abin da Allah ya fara Allah ka tsare mu daga sharrin su la yahkumu alqadi bi ilmihi walidha lam yuqim alhadd ala ra'sin nifaq alkali baya hukunci da abin da ya sani, yana hukunci ne da shedu da abin da aka kawo na ƙarar raki. In alkali ya ga ana yin wani abu zai ce kai bari ya dauki hukunci ba sai an kawo ƙara gaban shi. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilan da suka hana annabi yayi ma a dan salulu haji saboda babu wanda ya claiming damages against him, ba a kawo ƙaran shi. Ko kuma wannan yana daga cikin wasu malami, wasu suka ce saboda ai shi abin nashi yafi karfin haji, shi kafiri ne dan wuta, munafiki ne daga cikin ashabu darkil asfal, dan haka wannan mulalla ba ta mishi wani amfani ba. Su ko dan can musulmai ne, an yi musu saboda ya zama kankara da zanubin su, in sun je lahira ba za a tuhume su da wannan zanubin ba. Annal qadhifa yuhaddu, sannan ana yi wa mai kazafi haddi, shine mulalla 80. Idan mutum ya kazafi ma mace ko namiji wanda yake musulmi, wato da abin nan, wato katangagge daga zina ko katangaggiya daga zina, idan mutum ya soke ta ko ya soke shi da zina, ya kasa kawo shaidu guda hudu. Ibn Taymiyyah yake cewa ko da da gaske abin ya faru ka gani, in dai ba kai kuɗa ko gani ba, to bai halasta ka zo ka faɗa ba. In ka faɗa kai za a wa haji, domin Allah baya son bayyana as-su'u min al-qawli wal amal. Ko da wani zai claim to ai wallahi shi da gaskiya gani, to shari'a ta ce idan mutum hudu ba su gani ba ƙarya kake, kuma daga nan za a lissafa ka a cikin makaryata ko ba za a ƙara karɓar shaidarka ba har abada. Shikenan ka zama majruhul adala, da haka sai ka bar su da Allah in baka iya kawo shaidu guda hudu ba, wanda duk haka za a mishi bulala 80. To musamman a wannan zamanin jama'a da ba a yin shari'ar musulunci, ya fi kowane zamani haɗari game da irin sakin baki da mutane suke yi na su dinga yi ma mutane ƙazafi, musamman waɗanda suke barrantattu daga gare shi. Za ka ji akwai mutane 'yan duniya waɗanda suke yawan ƙazafi ga musamman 'yan mata ɗin nan usadai, suka sun ce ai munafuka ce. To wannan muguwar kalma ce, kuma za ka yi bayani. Allah ba zai kyale ka kawai ka dinga cutar da bayan shi haka nan ba, ba ka da wani dalili illa tsabara ga kiyayya ga irin wannan wato halayya ta kike, saboda bata bayyana jikinta yadda za ka gani ka more ba, shine kake jin haushinta, kake zaginta, kake tsine mata. To ka jira abin da zai same ka ko ka tuba. Na 98, adamul muhabati fil hudud, adamul muhabat fil hudud, game da dokokin Allah, to babu kwarjini ko kuma san kai ko kaunar wani ta hana ai mishi haji. Wa min afdali min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, haka ne, adamul muhabati fil hudud, wa man afdalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu muhabat a cikin haji, domin annabi yana cewa da in kin san kin yake fada ai miki hadin da Allah ya ce ai miki. Na 99, annal mar'a yata'allamu min aqba'i, shi mutum mai hankali to yana koyan darussa daga kurakuran shi. Dama mutum zai kurakurai a rayuwarsa, to ya kamata ya dau darasi daga kurakuran shi, kai ya zama mai taurin kai ko ya zama sakare wanda baya daukan izina daga abin da ya faru. Fa'isha radiyallahu anha kharajat liqada'i hajatiha, kun ga Aisha ta fita ne dan biyan wata bukata. Wa kana al-aula an tu'lima bidhalika, ya kamata kafin ta fita ta bada bayani, ta sanar cewa na fita, li Allah yughadiru al-makana dunaha, dan kada a bar wannan zango ba da ita ba. Wa qad waqalaha ba'da dhalika fi diya'i ikdi aidan, to daga baya kuma sai aka saki samun wani case irin wannan, abun wuyanta ya kara mata, annaha a'lamatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrihi. To a wannan karo na biyu ta koyi darasi daga wancan kisa, tana duba bata gani ba, sai ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bata ga abun wuyanta ba. Fa aqama bin nasi ala ghairi ma'in hatta wajadat, shine annabi ya hana a tafi babu ruwa a wajen sai da aka nemo wannan abun wuyan. Wa nazalat ayatu tayammum bi sabbi zalika, wanda a dalilin haka Allah ya saukar da ayatu tayammum, mun ji wannan bayanin a baya. Fa zahara tafawutu hali man jarraba shay'a wa lam yujarrib, to da haka za a san bambanci tsakanin wanda yake da experience, wanda ya ga wani abu daga baya in irin abun ya faru, yana da wato sabiqu ahadi, yana da experience da zai hukunci da shi. Wa qad taqaddama idahu fi kitabit tayammum, wannan magana Ibn Hajar ce. Wa qad yakunu al-khabar wa qad yakunu al-khayr fi ma nakaru, gaba ta karshe ta dari amin da ta kusa da karshe, ko cewa abu wanda ba ma so yana iya zama alkhairi, bal huwa khairul lakum, kana iya kin abu ya zama maka alkhairi wal khairiyya huna tatabadda fi asharati jawanib kaga ya salin abin da ya faru Aisha ta ji damuwa ta ji takeici ba abu ne mai dadi ba amma daga baya sai abin ya zama alkhairi ga hanya alkhairi guda 10 da aka samu a cikin wannan kissa ga Aisha na farko bara'atu Aisha tutla fil qur'ani ila yawmil qiyama kullun ana karanta abinda Allah ya saukar innal ladzina ja'u min iski usmatun minkum ana karantawa kullun kamar yake kan surah ayu alqur'ani nabi ma awrasatuhu alhadisa min ta'alluqi qalbiha billah sannan wannan abu da ya faru ya ƙara damfarar da zuciyarta ga kaunar Allah da bauta Allah ta san cewa Allah ya mata alfarma ba ta wasa da bauta Allah nauku wa min intila'i qalbiha bi ubudiyati sabr sannan zuciyarta ta cika kuma da bauta Allah ta hanyar hakuri da jarabawa da take cikin rayuwa na hudu wa min taskili taskilin lilizani hasanatiha sannan wannan ya nauyaya mata ma'aunin ayyukanta na alkhairi na biyar wa min husuliha ala hasanatin ghayriha mimman takallama fiha ta samu kuma ladan wadanda suka yi magana suka bacince ta kaga za a kwashe ladan su a bata sannan wa min takfirin lisayyi'atiha sannan wannan jarabawa za ta sa a gafarta mata zunubanta wa bayanin li'azimi makaniha kuma zai sa ya sa an yi bayanin babban girmanta ta zama mashuhuriyar mata a duniya ana labarinta a cikin alqur'ani wa qad qurifa almu'minuna min almunafiqina sannan dalilin haka an gane munafikai an gane mu'minai na gaba wa qurifa qawiyul iman min ghairi an gane masu karfin imani cikin sahabbai da wanda suke da rauni ta bangaren imanin su bai kai waɗancan ba na gaba washtamalat ayatul haditha ala muhimmatil adabi liljama'atil mu'mina sannan a cikin waɗannan ayoyi an ji bayani akan ladubba da aka koya mu'minai game da in sun ji magana su shu kasiyada su yi kansu zatan alkhairi su zata ba ƴan uwansu alkhairi da sauransu sai kuma na gaba tahrimud dhan haramcin gama garin zinubi saboda mafi yawan zinubi inna ba'da dhanni ismun da dama daga cikin zinubi to laifi ne baka gina hukunci aka da dama daga cikin zato to zinubi ne baka gina hukunci akan zato na ƙarshe shine bara'atu Aisha wa bayanu fadliha yaqulu ila alhadisi an fadli Safwan barantar da Aisha da bayanin falalarta zai ja mu zuwa ga cewa to shi ma wannan mutum Safwan da aka zarge ta shi ma mutum ne mai falala li'anna tuhumatihi ta'allaqat biha li'anna tuhumatahu ta'allaqat biha domin tuhumar da aka yi masa aka yi mata ta ta'allaqat bihima li'anna tuhumata ta'allaqat bihima domin tuhumar ta ta'allaqu da su biyun wa Safwan radiyallahu anhu lam yakun hasura Safwan ba mutum ne ba wai hasur shine wanda bai da lafiyar gabansa a'a namiji ne lafiyayye kamar kowanne namiji fa huwa alladhi ishtakatu mar'atuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam matan shi ma ta taba kawo karan shi kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu yujbiruha 'ala al-iftari idha samat domin yana tirsasa mata tana azumin nafila da rana yanzu yana bukata ta kaga ashe yana da karfin sha'awa falamma sa'alahu akhbarahu bi annahu shabun la yusbiru da aka tambaye shi sai ya ce shi matashi ne bai iya hakuri da matar shi yana ganin ta a ce tsawon wuni bai gudu kusa da ita ba wa hadha azharu fi bayan fadli wannan ya fito da bayani akan falalarsa wa qawluhu inda ma sami'a bi amri al-ifki da kuma yadda ya faɗa sa'ad da ya ji labarin ana wannan gulma ya ce wallahi ma asabtum ra'atan qattu halalan wala harama a lokacin ya ce shi bai taɓa sanin wata ƴa mace ba ta halas ko ta haram to wannan bai da ta'arudi me yasa saboda fa hadha qabla az-zawaj lokacin da kissa ta faru saurayi ne bai da aure saurayi ne lafiye kaga yana da yanayin da zai iya barnan ma amma bai yi ba domin kuma kamar da makaranta a cikin al-istiqama mutumin da yake da halin yin barna yana da sababin yinta yana da kuɗin da zai yi yana da wayan da zai yi ya sai inda ake zuwa a je ayi bai je yayi ba wannan ya fi lada da falala fiye da wanda kawai shi kuma bai ma san a ina ake bane in yana so ya mabe sai inda zai yi bane wataƙila abin da ya hana shi shine rashin samuwar shi a inda yake na'am eh
amma
Tunda ba nata bane. Okay, dangane da cewa san dukiya dan adanci da ke da san zuciya a san dukiya ya za ta zuwa ga wannan. Sai Malam Albani yake cewa yana ganin wannan kuskure ne saboda ai abin ba nata bane. Ni kuma bana gana akwai kuskure a cikin gaskiya. Dukansu kuma za su iya shiga. Tana so ta ga amanar, wato yana nuna mana amanar ta ba ta so abin ya bata tunda ba nata bane. Sannan kuma ai idan ya bata za ta iya ta'udi ai. Zai za ta iya ta'udi. Da haka ba za mu kore cewa dukiya tana da shu'unci ga dan Adam. Wato dan Adam dama can yana da kaunar dukiya. Dabi'ar sa ce. Ba za mu kore ba. Wa innahu li hubbil khairi la shadid. Ba za a iya kore wannan ba domin abin ya tabbatacce. Dan su waɗannan fa'idojin ai afkar ne na malamai suke fidda su. To yana da matukar wahala kawai a ce za a ce na wani kuskure ne in ba ya saba wa abin ba. Sai a ƙara a kai. Ni na fi ganin haka wallahu a'lam. To sai mu koma cikin littafin da malamin yake cewa faslun ga wata gaba wa fi marji'ihim min hadhihi al-ghazwati qala ra'sul munafiqina ibn ubayy la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal adhab. Bayan da a wannan hanya ta dawowa, a hanyar dawowar su daga wannan yaki da ake magana, a inda wannan hadisa ta ifki ta faru, to a nan ne shi wannan shugaban munafikai ya ƙara wata mummunan magana, yake cewa la in raja'ana ila al-madina, ya rantse da Allah idan an koma garin Madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal adhab. Su a cewar shi a wauta irin tashi ta munafiki, su ne masu girma, al-a'azz mafiya daraja. Wallahi sai sun fitar da al-adhal mawulakanta daga Madina, yana nufin sa annabi da sahabbai. Fa ballagaha Zaid ibn Arqam Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wani babban sahabi daga cikin sahabbai Zaid dan Arqam ibn Zaid ibn Qais al-Khazraji, sahabi ne daga cikin muhimman sahabbai, ya rasu shekara 68 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin wanda suka ji yakin Siffin tare da Sayyidina Ali. Sai marmaza da yaji wannan magana, sai ya zaburi abin hawan shi, ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je ya ba manzon Allah labari. Waja'a ibnu ubayy ya atajim dan sanu da yaji labari cewa ai ga can an je an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zo ya ce ƙarya ake mushi, wa ya halifu ma qala, ya rantse da Allah akan ƙarya, ya ce shi bai faɗi wannan magana ba. Fasakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya shiru ya ban magana, kamar shi an gazgata shi. Zaid dan Arqam ya ji takaici da damuwa. Fa anzalallahu tasdiqa Zaid fi suratul munafiqina, shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da suratul munafiqin, da Allah yake munafiqun, da Allah yake bada labari cewa suna cewa ya qulna la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azab walillahi al'izzatu wa lirrasulihi wa lilmu'minin walakin almunafiqina la yafqahu. Allah yace ba su san abin da suke faɗa ba. Allah ne yake da izza da manzon shi da mu'minai, su kuma ba su da wannan izza, kuma ba su fitar da kowa ba. Allah ya gasgata Zaid dan Arqam. Fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam bi udnihi fa qala, sai annabi ya rike kunnan sa yace abshir albushrinka faqad sadaqaka Allah, Allah ya ce gaskiya ka faɗa. Kuma qala, sai annabi ya ce mishi hadha alladhi wafa lillahi bi udnihi, wannan shine cikawa Allah alƙawarin abin da yake da kunnan sa. Kunnan shi ya jiye mishi abinda za a cutar da addinin Allah, ya zo ya bada labari. Faqala lahu Umar, sai Umar ya ce ya Rasulullah mur Abbad ibn Bishr falyadrib unuqa, ka bada umarni, ka ba Abbad ibn Bishr umarni ya kashe wannan munafiki, matsiyacin munafikin nan. Faqala, sai annabi ya ce fa kaifa idza tahaddatha an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashaba, to ya zaka yi ka warware shubhar da za ta biyo baya idan aka ce annabi Muhammadu yana kashe sahabban shi. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura da abin da ake cewa ri'ayatul masalih, menene ne yake dawowa da musulmi da abin da yake alheri. Yanzu su sauran mutane sawa'un wanda suke zamani da shi da wanda za su zo a baya daga cikin manazarta, musamman waɗanda ba musulmai ba, suna neman sagarat, suna neman ina ne za su samu abin faɗi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. kuma a zahiri waɗannan munafikai a cikin tawagan manzon Allah suke sallallahu alaihi wasallam. Da aka manzon Allah ya ce to tunda an same shi da wannan matsalar kawai a kashe shi, to manzon Allah zai bada wani bad image kuma wahashahu min zalika. Allah ya tsare shi daga bada wani hoto mara kyau na addinin Allah da na ainihin sirarsa. Za a ce ai kashe ma mutanen da suka bi shi ma kashe su yake. Kuma wannan zai zama kamar sunna kenan a cikin al'ummar musulmi, wanda duk aka yi shakkan wani abu game da shi ko sai a kashe shi. A cikin musulmi, a cikin masallacin ku, ko a cikin tawagan ku, ko a cikin ƙungiyar addini, ko a cikin wata makaranta, ko a wani zamani mutum musulmi ya yi wani abu wanda za a ga bai kyauta ba, kawai sai a ce to a kashe shi. Annabi ya taɓa kashe wani daga cikin sahabbai, haka zai zama mutumin mu na shari'a. Kuma mun gane sai Annabi ya ce a kyale shi. Wannan yana daga cikin ƙa'idoji game da ri'ayatul masalih, kallon abin da zai zama alkhairi da abin da zai kai ya kawo. Sannan kuma nuni zuwa ga cewa kullum mutane waɗanda suke da ilimi, suke da shekaru, suka san ya kamata, su ya kamata su dinga yin hukunce-hukunce a kan abubuwa da suka shafa al'umma, musamman wanda suke da sarƙaƙiya. Yanzu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk sauran sahabbai ilimi, ya fi su shekaru, shi wahayi ake mishi ma, shi sa bai bar su sun yi da kansu ba. Su kuma sahabbai ba sa ɗaukar doka a hannunsu. Da Umar ya so zai iya sare shi kawai daga baya a san yadda za a yi, ba su ɗauki doka a hannunsu ba, yadda mu muke cewa a buge kawai. Mu da mun ga wani wanda bai mana ba sai a ce a buge, haka mutane yanzu suke. Ka ga duk mutane malam kana ganin su kawai masu hankali, ashe babu hankali a cikinsu. Mutane suna da gaggawar bari su buge wani wanda suke ganin cewa ya yi laifin da suna jin haushi shi. Haushi ne kawai suke ji, ba wai ko da laifin na kisa ne. Kai baka da ƴanci a matsayinka na kai ma ɗaya daga cikin ra'iya ka kashe wani, baka da wannan ƴancin. Don in ka kashe mutum ba kai ne alƙali ba, to ka sani fa za a bi ka bashin jinin shi, ko ba za ka tsira ba an bi ka bashin jinin mutum. Haka wannan yana nuni zuwa ga wannan ka'ida ta ainihin wato a ri'ayatul masalih a cikin tsari na addini da kuma zamantakewa da abin da zai kai ya kawo. To galibi masu shekaru da dama da tajriba mai yawa su ne suke iya hango wannan masalih ɗin. Yawanci mu matasa kuma su ƙananan shekaru bamu da hangen nesan da za mu hango irin wannan abu. Kawai abin da duk yanzu son zuciyarmu ko tunaninmu ko fushin da muka yi riya mana shi muke ganin kawai an aiwatar za a samu nasara, ko ba dole bane haka ya zama daidai. Ina fata mun gane wannan. Za mu saurara a nan saboda kan gaba ne. Sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah, sai mu tashi a fasli na gaba ne, shine faslun fi ghazwati al-khandaq. Dan kar mu shiga lokaci ya zo ya ainihin wato mana mudahama, to gara mu tsaya akan gabar. Nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.